Kokani kwa wale ana sana riba biche wiche suke chikana changa kachachanga kachana yo mu bismillah rahman rahim la shum fasalina 25 ne ko yana fasaltuhu ne ya ce fasaltuhu na tambaye shi an majalisi game da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kana sanu fihi ya majalisin shi ma'ana ya yake a cikin majalisin fa qala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yajlisu bay zama wala yaqumu bay tsayuwa illa ala zikrin sai akan zikirin Allah zaman shi zikirin Allah tashin shi zikirin Allah wala yuwadunul amakin bay zamne guri wayan ha'an idani hayana hani kuma game da zamne guri ya zamana a cikin majalisi ga gurin da kullun shi zai zamana bai yin wannan kuma yana hana a ce nan gurin wani ne saboda zai sa girman kai da jiji da kai irin na saraki wa idan ta ha ila qaumin jalasa haisu yantahi bil majlis idan ya zo wajen wasu mutane yana zama inda gurin mazaunin ya tsaya bakin inda adda guri kawai nan zai zamana ba an ce abu bude bai shiga gaba ko shiga tsakiya wa ya'muru bi zalika kuma yana umarci ni game da wannan wa yudi kullu julasa'i nasibahu yana ba kowa cikin abukan zaman shi wanda suke zama tare da shi rabban shi hatta la yahsubu jalisu anna ahadan akrama alaihi min hamma sai abukan zaman shi sun yi zatan abokin zaman shi yayi zatan cewa babu wani akramu alaihi minhu wanda yahi karamci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sama da shi kowa da ake karrama shi ake girmama shi a majalisin zai ga cewa ma babu wani sama da shi a gurin man jalasahu aw qawa mahudu wanda ya zamana da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi tsayuwa da shi da hajatin saboda wata bukata sabarahu annabi zai hakuri da shi hatta ya kuna hul munsarifu anhu he mutunan nan shi zai tahiya bar shi sallallahu alaihi wasallam yace man sa'alahu an hajatun duk wanda ya tambaye shi sa'alahu hajata wanda ya tambaye shi game da wata bukata lam yaruddahu ba zai maida shi ba illa bi hasai da wannan bukata aw bi maisirun min alqaul ko wata magana wadda tayyassara magana mai sauki kaduwa sai annasu basduhu shin huda fuskar shi ta yalwaci kowa wa khulquhu da halin shi fasara lahum aban ya zama musu matsayin ma'aihi wasaru inda hu fil haqqi mutaqaribin a wajen haqqi sun zama a wajen shi kusa da kusa suke annabi sallallahu alaihi wasallam mutafadilina fihi bittaqwa suna da fifiko a cikin matsayin a gurin shi da tsoron Allah ba dan wani yana da kudi ba kowa ne yana dan uwana kowa ne na jini ne zai zama na ya fifita shi a majalisin a da taqwa da tsoron Allah wa fi riwayatul ukhra a cikin wata riwaya da bace saru inda hu fil haqqi sawa a wajen gaskiya sun zama na a wajen shi duk daya ne mun gani inda yake ya ce Fatima mutumta Muhammad ko da Fatima yar annabi Muhammad tayi sata sallallahu alaihi wasallam da yanke mata hannu majlisu majlisu hilmin wahaya majlisin shi majlisi ne na jimri wahaya inda kumiya wa sabrin da hakuri wa amanatin da amana la turfa'u fihi al-aswat ba daga sauti daga muryoyi a wajen shi wala tubanu fihi al-hurm ko ba a cin mutuncin wani ba a zubda mutuncin wani bai nan a zubda mutuncin shi ko a yi tahirar shi wala tusna faltatuhu kuma ba a yada faltatuhu tuntuban gurin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana babu ma tuntuban bai faruwa ma balle a ce an yada babu wani kuskure ko wani abin kila za a ce an yada a majalisin shi wa hazil kalima min gairu ruwayati wannan kalma ba daga cikin ruwaya bi take ba ya ta'adafuna bi taqwa suna tausaya ma juna da tsoron Allah mutawadiina suna masu kaskantar da kai yuqiruna fihi al-kabir suna girmama babba wa yarhamuna as-sagir suna tausaya ma karami kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam umarce su cikin hadisi wa yurfiduna zalhaja suna taimaka ma abucin bukata yurfiduna suna taimakawa wa yarhamuna al-gariba suna jin tausayin bako fasaltu an siratihi na tambaye shi game da sira annabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i game da abukan zaman shi fa qala sai yake cewa kenan wannan majalisin ne ya kare sufantawa sai kuma abukan zaman yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'imal bishri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai dawwamman sakin huska ne kaga ya saba mutan da aka ce mutawasilul ahzani yace sahalul khuliqi mai sakai mai taushin hali ne layyinul janibi mai tausasa ma bangare laysa bi fazin wala galiz bai kasance mai kabrin zuciya kuma bai kasance mutun ne wanda yake mai zahir rai wala sahabin wala fahash bai zamana ba mai yawan dimi mai al-sahabin fil aswaq wanda yake cikin muqaddimar sunan darin wala fahash bai mai alfasha bane, wala ayyab ba mai aibatawa bane, wala madda ba mai yabo bane, yawan yabo wanda wuce iyaka. Ya tagafalu amma la yastahi, yana kauda kan shiga abinda bai so, wala yu'yasu minhu, ba a ɗebe tsammani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kada taraka nafsahu min salasin, ya raba kanshi da abubuwa guda uku, ya bar su ar-riya, da riya da al-ikisar, da yawaita magana da zai ta kosar da mai sauraro, wama la ya'nihi, da abin da bai shaye shi ba. Mataraka nasa min salas, kuma ya bar mutane gami da abu uku, kana la yazummu ahadan, Annabi bai kasance ba sallallahu alaihi wasallam yana zargin wani, wala yu'ayyiruhu, haka wai dan ya mushi wani abu a karan kanshi, in ba nan bai mun ga abubuwa na shari'a wasu in sun taka yana aibata su, ba wannan ba ake nihi, dan wani ya mushi wani abu ko ya mushi ba daidai bai rika aibata shi dan karan kanshi. Wala yu'ayyiruhu, bayya aibata shi, wala yatlubu awratahu, bai neman to asirin wani, yace ya nemi to na ma wani asiri. Wala yatakallamu illa fi ma yarju sawabahu, bayya magana sai cikin abin da yake kaunar samun lada cikin shi. Idza takallama adraka jurasa'ahu ka'annama ala ru'usihim dayy, idan yana magana abukan zaman shi suna sadde kansu kamar kace tsuntsu ne a busan kansu wanda wasu so ya tashi, saboda ladabi da wannan a cikin shi ake gano tarbiya ta majalisi na ilimi. Wa idza sakata, idan annabi yayi shiru takallamu, sai su yi magana, busu magana lokacin da yake la yatanawazu inda wal hadis, busu jayayya zance a wajen shi. Man takallama indahu ansa tulahu ta yafurg, wanda zai yi magana cikin su za su yi shiru har sai ya kare. Kaga duka wannan adab ne na majalisi, sawa'un ko na hira ko na ilimi ko na karatu, wanda ya kamata a ce mun yi koyi da majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. In wani yana magana a kyale mishi har ya kare. Yace hadisu mu hadisun awwalin awwalin, yace hadisun zancen su zance ne na farko. Yadhakum ma yadhakuna minhu, sai yana dariya gami da abin da suke dariya. Wani yana cewa muna zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutuno wasu abubuwa na wauta na jahiliya da muka yi, an mu yi dariya, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya. Wa ta'ajjabu ma ta'ajjabuna minhu, yana mamaki ga abin da suke mamaki daga ciki. Wa yasbiru lil gharib ala al jafwa fil mantiq, yana hakuri ga bako in ya mushi wauta cikin furucin magana. Kaga wani zai zo ce ya Muhammad kawai haka tsiraicin shi, amma kuma ba zai bata rai ba ko ya gaya mushi magana kauyawa diyawa di. Wa yaqulu, yana cewa idza ra'aytum sahibal haja yatlubuha, idan kuwa ga ma'abucin bukata yana nemanta, fa arfiduhu, ku taimaka mishi, yan fa a'inuhu, ku taimaka mishi, can wa yurfiduna zal haja. Wala yatlubu sana'a illa min mukafi'in, annabi bai neman yabo sai wanda ya kasance bai wuce wanda yayi daidai da daidai. Ya zo cikin wani hadisi yana cewa la tadurruni kama tsaratin nasara Isa ibn Maryam, kada ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda wannan nasaru suka wuce gona da iri wajen wannan yabon Annabi Isa, suka wuce suka bashi matsayin Allah. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, to haka nan yabo bai yabari wani yabe shi, bai neman wani ya yabe shi in ba daidai abin da ya kamata ba, shine illa min mukafi'in, ma'ana gair mutajawuzin fi sana. Wala yaqdau ala ahadin hadisahu, Annabi bai yanke ma wani zancen shi, hatta ya tajawwazuhu fi yaqdahu bintihain, har sai mutunan nan ya wuce zancen shi ya yanke shi da karewa aukiya mun ko ya tashi. Anan gwace hunanta ha hadisu Sufyan ibn Waki, anan ne hadisin Sufyan ibn Waki ya tsaya. Wa zada al-akhar, wani ya kara, qultu sai nake cewa kaifa kana sukutu sallallahu alaihi wasallam, yaya shuruqin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance. Kala sai yace kana sukutuhu ala arba'in, shuruqin shi ta kasance akan abu hudu, alal hilmi, akan jimri, wal hazir, da kuma takatsantsan, wa taqdir, da kuma qaddara, da mutunta, wa tafakkur, da kuma tunani, shuruqin shi akan wannan abubuwan guda hudu take. Ince fa amma taqdiruhu, amma qaddara washi, fa fi taswiyatin najr, wajen daidaita kallo, wal istima'i bainan nas, da sauraro a wajen mutane. Annabi alaihi salatu wassalam duka da kallo da sauraron mutane daidai gurgudu yake yi, ba wanda zai bata lokaci ba. Wa amma tafakkuri, fa fi ma yabqa wa yafna, amma tunanin shi kullun yana cikin abin da yake wanzuwa kuma yana karewa. Wa jumi alawlun fi sabr, an tattara mishi jimri cikin hakuri. Yace fa kana la yugdibuhu shay'un yastafizuhu, yace babu, ya kasance babu wani abin da zai zaburar da shi idan ya abin gikin shi ya bata mishi rai, ma'ana la yastakhifuhu wala yuzijuhu amma kamil adabi ma anna ghadabuhu kana lil rabb, duk da hushin Annabi alayhi salatu wassalam dan Allah ne yake, mun gani can baya dan wani ya mushi abu a karan kanshi shi bai yahushi, amma hushin na Allah ma in an mushi bai yayin hushin da zai wuce har ya dau matakin da zai wuce iyaka, zai yi shi ne daidai da daidai. La yugdibuhu shay'un yastafizuhu, wani abu da zai sa shi hushi har ya wuce iyaka wajen hushin. Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana wannan. Wa jumi'a lahu fil hazri arba'un, cikin taka tsantsan kuma an hada mishi abubuwa guda hudu. Akhzuhu bil hasani li yuktada bihi, yana rukun abu mai kyau dan ayi koyi da shi. Wa tarkul qabiha li yantaha anhu, kuma yana barin mummunan abu dan mutane su hanu suma. Wajtihadu ra'ayi fi ma aslaha ummatu, da iya kokarin tunanin shi da ra'ayin shi cikin abin da zai gyara al'umma shi ba karan kan shi ba, kullun shi ba maslaha shi yake kallo, maslaha al'umma shi. Wal qiyamu lahum bima jama'a lahum amara ad-dunya wal akhirah, da tsayuwa gami da sha'anin al'umma shi gami da abin da ya tattaro musu lamarin duniya su da lahira su. Yace inta hal wasfu bihamdillahi wa aunihi, sufanta shi ya kare da godiyar Allah da kuma taimakon shi. Fasalin shi da fasara kalmomin da suka zo.
Zamanin da aka yi zamanin da
ya al-ihtiba shine zaman wannan zamancin tura yake al-qurfusa, kuma shine mun gwada shi kamar zama irin na haka ya gama hannun shi kuma ya ma hawo gikin shi haka. Kamar
indi mam yana hutuwa.
Ayo kuma an ce ana hudu ba, kuma ai an kare magana shi wannan zama am ake ne, zaman shi na cikin majalisi da na ko din
ana yi
a waje ba, a wajen da ba hudu ba shine shine malaman hadisi suke cewa la ta'arud bainal am wal khas, babu cinkaro da juna tsakanin am da khas. Wannan am ne wancan kuma khas ne da juna. Thank you.